صلوا عليه وسلموا تسليما.
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 وجب أن مدينة تلقى سما كريما. وجب أن مدينة تلقى سما كريما. وجب أن مدينة تلقى سما كريما. هو من غدا للمؤمنين رحيما.
هو في رجل القديم قديما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أزم حرمة شعبان بليلة نصفه الفاضلة وفرق فيها كل أمر حكيم إلى مثلها من السنة القابلة وقدر فيها الأرزاق والآجال الزائلة فهي الليلة المباركة على قول بعض العلماء ذوي النفوس الكاملة فسبحان من شرف بعض الليالي وجعلها موسما للخيرات وأفاض فيها على نفوس المتعرضين لمدده سنيا النفحات أحمده حمد عبد متدفل على موائد كرمه في تلك الليالي مستمترا إشراق أنوارها عليه كاللآلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربك إليها من الجناب الأقدس وتجلو صدى قلبه ليظهر فيه السر الأنفس وأشهد أن سيدنا محمدًا
صلى الله عليه وسلم
عبده ورسوله الذي كان يتقرب لمولاه في تلك الليالي بكثرة السجود متعوذًا حامدًا بمحامد تليق بذلك المعبود
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه الذين بذلوا في محبته المجهود خصوصًا خلفائه ووارثيه الذين نالوا باتباعه غاية المقصود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ذلك اليوم الموعود أما بعد يوانا مسلمي مزاد ماتا ما سورا رم إنا غيشيكو غيسوا إرنتا الدين المسلنشي إنا تشواركو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة
آمين
وتوفيقا وسترا ورعاية
آمين
الحمد لله يوم منا غوديا غا الله تبارك وتعالى كما منا تيا كفرن تشكي دمرنا دومن الله تبارك وتعالى دفللسا دبايوا درحمة يا جا كوانكيمو har gashi mun shiga cikin wannan wata mai albarka wanda ake kiran sa shahru salati ala rasulillah
sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallama wato shine watan sha'banul muazzam wanda wannan wata na sha'ban shine wata na 8 a cikin watannin shekara na hijira ala sahibi abdullahi salatu askat taslim kuma a cikin sa ake budget na dukkan kadarce-kadarcen ubangiji Allah tabaaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram sai a aiwatar da shi daren lailatul qadri cikin watan ramadan a cikin sha'ban za a tsara komai da komai a hukunta komai da komai wanda zai arziki wanda zai tsiyace wanda zai talauce wanda zai aikin haji wanda zai samu mulki wanda zai samu daukaka wanda zai samu wata daraja duka za a rubuta a tabbatar da shi hakanan wanda zai mutu wanda zai hadari wanda zai tsiyace wanda zai hadu da wata musiba Allah ya kiyaye duka za a tsara shi a cikin wannan wata na sha'ban a wani dare da ake kiran shi daren nisfu sha'ban wanda ake kira lailatul mubarakatin. To haka nan kuma wanda zai sami fathi, fatuhun qarib ko fatuhun mubin ko fatuhun mutlaq, fatuhun zulmaniyun ko fatuhun nuraniyun ko fatuhun rabbaniyun, haka nan wanda zai wadardu Allah ya kiyaye, haka nan wanda zai wasalmu, duka komai da komai dai za a tsara shi ne cikin wannan wata na Sha'ban. An hukunta shi, an kaddara shi, an riga an fidda shi, amma ba zai shiga hannun mala'ikun da za su aiwatar ba sai an shiga Ramadan, daren Lailatul Qadri, daren da Alkur'ani ya sako. To a wannan dare ne za a hukunta komai da komai a aiwatar da shi. Da farkon sawa wannan wata suna Sha'ban, wato kamar sauran watanni ne na Larabawa, yana koma zuwa ga ainihin zamanin farko tun kafin musulunci. Kila kuma waɗansu malamai suka ce farkon shekarar da aka sa wannan wata Sha'ban suna Sha'ban, wato ya faru ne a shekara ta 412 miladiya kenan. Ware kuwa shekara ta 412 a cikin kwanakin da ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam sallam
yake rayuwa, shine kakansa na biyar, wato Kilab ibn Murra. Shi Kilab ibn Murra an ce shine ya samu wannan wata Sha'ban. Me yasa ya sa masa Sha'ban? Saboda watan yana kunshe da waɗansu manya-manyan al'amura waɗanda suke muhimmai, da kuma wato al'adar Larabawa sun saba. Su Larabawa sun saba cewa wato duk sanda wani abu ya faru, ko na dadi ko na wahala, to sai ya ci karo da wani al'amari na wata ne, ko haihuwa ko mutuwa. To duk sanda za a ambaci wannan abin haihuwa ko wannan mamaci ko wannan wata, to sai an tuno da wannan abu da ya faru na alkhairi ko na sharri. Shine dalilin da yasa ya samu wannan wata wato Sha'ban, Sha'banul Mu'azzam. Saboda waɗansu abubuwa da yawa sun faffaru, kamar yadda aka sani watannin baya kafin shi watan Sha'ban, wato watan Jumadal Awwal da Jumadal Sani, abubuwa ne suka faru. Shine Laraba suka ba su wannan suna. An rasa ruwa, an yi fari, an yi wahala, matukar wahala. To shine a cikin wannan watanni guda biyu sai suke ambatan watan farko, wato Jumadal Awwal, na biyu kuma Jumadal Sani. Wato dalili suna ambatansa ne saboda tajammudi na ruwa, kafewa da bushewa da fari da aka samu na ruwa zuwa wani lokaci mai tsawo a cikin waɗannan watanni guda biyu. Saboda haka ne waɗannan watanni guda biyu ko kuma shi wancan fari da annoba da kafewar ruwa ya ci karo da waɗannan watanni guda biyu. Shikenan sai kawai suka ba watannin sunan halin da suka tsinci kansu a ciki. To haka nan shi kuma watan, shi wannan wata da muke ciki, watan Sha'ban, shi kuma wato malaman tarihi sun yi sabani a cikin iyakance dalilan da yasa aka ambace shi da suna Sha'ban. Waɗansu daga cikin malamai sai suka tafi zuwa cewa wato an sa masa Sha'ban dalili saboda an tsago shi ne daga at-tashawwub. At-tashawwub wato ma'ana at-tafarruq.
Na'am, shi
at-tafarruq dalilin da yasa suka sa masa Sha'ban kenan. To waɗansu malaman kuma suka ce dalilin da yasa aka sa masa suna Sha'ban, Larabawa sun kasance suna rarrabuwa a cikin kowane watan Sha'ban domin neman gari mai yabanya, saboda cikin Sha'ban ana yi musu zafi, matukar zafi. Kuma a cikin Sha'ban ana musu zafi, kuma ana yawan yin fari. Sai ya zamanto abubuwan ya musu zafi da yawa, gashi ba su yin yaƙi cikin Rajab balle a samo ganima. To sai zama an zauna cikin yunwa da talauci da kunci. To idan watan Sha'ban ya kama, to duk sai su tarwatse, sai a shiga yaƙi-yaƙi kawai. Yaƙi-yaƙi wasu su yi gabas, wasu su yi yamma, wasu su yi kudu, wasu su yi arewa. Bayan ƙarewar watanni masu alfarma kenan. Dan dama a takura suke, musamman Rajab. Rajab ya takura su. To, watan Rajab yana ƙarewa, to shikenan sai su shiga sha'anin yaƙi-yaƙi. To shine sai ake kiran watan Sha'ban, li'annahum yatasha'abuna ay yatafarraquna fi hadha ash-shahr. Suna rarrabuwa, suna tarwatsuwa ya zuwa shiga ƙasashe waɗanda suke kusa da su da wanda suke nesa da su, domin neman ruwa, domin neman abinci, domin yaƙe-yaƙen su da suka saba yi. Waɗansu malaman kuma suka ce an ambace shi Sha'ban ne domin Larabawa suna tarwatsuwa, suna rarrabuwa a cikin wannan wata na Sha'ban. Suna tafiya ƙasashen manyan sarakuna da shugabanni domin neman kyaututtuka da kuma wato baye-baye wanda sarakuna na duniya suka saba bayarwa. To sai su fita su je su karɓo sai su dawo. Waɗansu malaman kuma suka ce an ambaci watan Sha'ban da suna Sha'ban saboda wato shi kansa watan, kwanakin watan sun rarrabu a tsakanin watanni guda biyu. Wata kwana 30 ne, kwana 15 ya shige cikin Rajab, kwana 15 ya shige cikin Ramadan. To shine sai suke kiran shi a Sha'ban, suna kiran shi Sha'ban litashaubihi baina shahraini azimataini, shine Rajab da Ramadan. Ibn Hajar al-Asqalani ko cewa ash-sha'bu ma'anan shi at-tajammu'u, wato sha'b ma'anan shi shine tattaruwa, tattaruwa. Domin dalilin da yasa aka sa wa Sha'ban suna Sha'ban, wato yana komawa ne zuwa cewa watan Sha'ban ya tattaro dukkan alkhairi, ya kwaso alkhairan da ke cikin Rajab, sannan kuma ya tattaro alkhairan da ke cikin Ramadan. Shine dalilin da yasa aka sa masa Sha'ban. Yana komawa zuwa ga tattaruwa da yayi a cikin alkhairai guda biyu tsakanin Rajab da tsakanin Ramadan. Shi yasa waɗansu malaman ma suke kiransa, suke cewa wai Sha'bana jisrun ila Ramadan. Sha'bana jisrun ila Ramadan. Wai Sha'bana gada ce da ake takawa zuwa ga samun rahmat da ke cikin Ramadan.
Allahu Akbar.
Wato ash-sha'bu ma'anan shi at-tafarruqu, asalin ma'anan shi kenan, rarrabuwa. Dama suna cewa man tajamma tafarraqa, duk mutumin da ya tattaru to ko zai rarrabu. Na duk mutumin da ya fana'i to zai yi baka'i.
Gaske.
Duk mutumin da ya dunkule to zai warware.
Na'am.
Duk mutumin da ya taruri guda to dole zai tarwatse kuma ya rarrabu.
Na'am.
To shi wato ma'anan ash-sha'bu shine at-tafarruqu. Kamar kace sha'aba sha'ban, abin ya rarraba, rarrabuwa ai tafarraqa wa ba'uda, ya rarrabu kuma yayi nisa. Ya rarrabu yayi nisa. Zaka ji Laraba suna bada misali suna cewa wai sha'ibar rajulu sha'ban ai ba'uda ma baina manki baihi, wani tsakanin kafadarsa da ta hagu akwai nisa. Tsakanin kafadar wani ta dama da ta hagu akwai nisa, wato ma'ana yana da fadi. In kaji sun ce sha'abar zar'u, wato ma'ana shukar ta yi yaɗo, shukar ta yi yaɗo, wasara za shu'abin, ko in sha'aba ma'anan shi in tashara wata farraka, wato ya warwatsa, ya rarraba. Ko kace in sha'abat a gasanu shajarati, rassan wannan itaciya sun warwatsu, sun miƙu. Laraba suna cewa in sha'aban naharu, ƙoramar ta yi rassa, ƙoramar ta warwatsa ta yi rassa, wan sha'abar ɗariƙo ai taba'ada, hanyar ta rarrabu ta yi nisa. Ash-sha'bu ma'anan shi al-jama'atul kabira, wato jama'a waɗanda suke masu yawa, ko kace al-qabilatul mutasha'aba min hayyin wahidin, ƙabila wadda ta rarrabu ta yaɗu da yawa daga mutum ɗaya kuma.
Na'am.
Mutum ɗaya ya haifi zuriya su zama ƙabilu masu yawa sun warwatsa a duniya. Ƙila kuma malamai suka ce ash-sha'bu awsa'u min al-qabila, sha'bu wato jama'a yafi kabila. Kabila kamar a ce Hausawa ko Yarbawa ko Nufawa ko Fulani ko Baribari ko Gwarawa ko Turawa ko Larabawa ko Chinese ko Faransawa kaji ko Dagombawa ko Mampursawa ko Kusasawa ko Tibawa kaji ko Kwatakwalawa ko Musawa ko makamantan wannan. To amma idan aka ce jama'a ana nabi kaman mutanen Kaduna.
To
aga mutanen Kaduna ai ba Hausawa bane kawai.
Na'am.
To amma idan aka ce kabila to kamar Hausawa zalla ko Yarbawa zalla. To saboda haka manan ash-shabu al-jama'atul kabira.
Na'am.
Eh al-jama'atul kabira. Dalili kuwa Ubangiji tabaraka ta'ala yana fadi بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
الله أكبر.
صدق الله العظيم. الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا كو متاني كسني تشوا للي مو من هالتشيكو ني daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban kuma muka sanya ku dangogi wa qaba'ila da kabilu iri daban-daban lita'arafu mun yi haka ne kawai domin ku san juna ba dan cewa fari yafi baki ba ko ba dan cewa baki yafi ja ba la fadala li arabiyyin ala ajami wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa babu falala ga balarabe bisa baubawa wala ga baki bisa ja sai da tsoron Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum ku sani cewa lallai mafificinku daraja a wurin Allah shine wanda yafi ku yawan tsoron Allah. Inna Allah sani dai cewa Allah alimun masani ne khabirun kuma mai bada labari. Wato anan zaka gane cewa ash-shabu wato anan abinda ake nufi shine al-jama'atul kabira. Al-jama'atul kabira domin inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban muka sanya ku dangogi wa qaba'ila da kabilu. Saboda ka dangogi yafi kabilu. Yanzu misali dangogi zamu ce dangin mu na Afirka ko mu ce dangin mu na bakake. Kaga dangin bakaki ai yafi dangin kawai kace dangin mu na Hausawa. Kaji ko? Anan ne za a gane cewa lallai ma'anan shi shine al-jama'atul kabira. Ko kuma in kai kisra ash-shibu ma'anan shi infirajun bainal jabalaini. Wato tsagewar hanya tsakanin duwatsu manya guda biyu. Za a ce ash-shibu. Jam'in sa shine shi'ab. Ash-shubatu kuwa shine al-firqatu min ash-shay. Wato kaman wani rami ko wata kafa ko rassa daga cikin kowane abu. Shi yasa alqur'ani yake gaya mana cikin suratul mursalat Allah tabaaraka ta'ala ce in daliqu ila zillin zi salasi shu'ab.
Bismillahir rahmanir rahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم
صدق الله العظيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace in daliku ku tafi ila zillin zuwa ga wata inuwa zi salasi shu'abin wadda take ma'abuciyar rassa guda uku wato ash-sha'abu yana da ma'anoni da yawa gaskiya
na'am
daga cikin ma'anoni in an ce ash-sha'ab wato ana nufi al-jam'u tarawa in an ce ash-sha'ab ana nufin at-tafriqu rabawa in an ce ash-sha'abu ana nufi at-tajammu'u tattaruwa idan an ce ash-sha'abu ana nufin kuma at-tafarruqu rarrabuwa idan an ce ash-sha'abu ana nufin al-islahu gyaruwa idan an ce ash-sha'abu ana nufin al-ifsadu batawa gyarawa sha'abu batawa sha'abu sannan ana fassara ash-sha'abu al-qabilatul azima babbar kabila sannan ana fassara ash-sha'abu al-jama'atul kabira sannan ana fassara ash-sha'abu da aljilu mutane sabon zubi mutane sabon zubi wa uburizu lil jilil jadidi misala
radiyallahu ta'ala
to ash-sha'abu sannan in aka ce ash-sha'abu ana nufin al-bu'du nisa in an ce ash-sha'abu ana nufin al-ba'idu abin da yayi nisa
na'am
yayi nisa sannan idan an fada da kisra ash-shi'bu ma'anar shi at-tariqu fil jabal hanya da taratsa cikin dutse shine ash-shi'b
na'am
sannan ya iya daukar magudanar ruwa magudanar ruwa dake gudana a cikin wani daji
na'am na'am
an gane ko ko a cikin ƙasa shi ma duka ash-shi'b gona
na'am
lambu
na'am
ko shinge
na'am haka
amma shi sha'ban ma'anar shi wato suna ne na wata suna ne na wata
na'am
wata namiji ne
na'am to
yasa ana sawa namiji sha'ban
na'am
saboda sunan ita rana mace ce
to
ware ko shi anan ne zaka ga Allah tabaraka taala ya gwada adalcin sa duk mutumin da ya rena mace yana magana akan cewa mace kaza 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 in dai ba ta fuskar da Allah ya sanar da mu ba ko manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
in dai ta fuskar wulakanci ne zai rena mace to sai a ce masa albishirin kan yace goro sai a ce da rana da wata wane ne babba zai ce rana sai a ce to rana mace ce wata kuma namiji ne saboda haka Sha'ban suna ne na wata wata na 8 daga cikin watannin shekara na hijira ala sahibi abdullahi salatu askar taslim jami'in sa shine sha'banatu ko sha'abinu sha'banatu ko sha'abinu watannin sha'ban shi watan sha'ban yana tsakanin watan rajab da kuma watan ramadan shi yasa ake kiran sa jisru ramadan gadar hawa zuwa samun rahama dake cikin watan Ramadan.
Na'am shi.
Duk wanda zai samu na ba cikin Ramadan to tun Ash-Sha'ban yake shiryawa.
Na'am.
Tun a watan Sha'ban shi sake kiran sa Shahrul Istidad.
Na'am.
Shahrul Istidadi li mausimin azimin ala ummati Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam.
Watan shiri, watan tanadi, watan kintsawa domin wato wani babban taro mai girma da Allah ta'ala ke shiryawa al'ummar annabi Muhammadu
sallallahu alaihi wasallam
wannan wata na Ramadan shine yake jan bayi zuwa ga samun yanci daga barin shiga wuta kuma yake jan su zuwa ga rabauta da shiga aljanna to shi sha'ban shi ake takawa sannan aje Ramadan din kuma abubuwa manya masu muhimmanci a cikin addinin musulunci sun faru a cikin wannan wata na Sha'ban. Misali a cikin wannan wata ne aka farlanta azumin Ramadan. A shekara ta biyu bayan hijira. Sannan a cikin wannan wata ne aka juyo da alƙibla daga masallacin Qudus zuwa ga masallacin Makka. A shekara ta biyu bayan hijira. 15 ga watan Sha'ban wani kauli kuma 15 ga watan Rajab. Sabani ne. sannan a cikin wannan wata na Sha'ban aka haifi Alƙadi Iyad mai Ashifa.
Na'am.
An haife shi 28 ga watan Sha'ban shekarun hijira 476. Aka haife shi wanda ya daidai da 15 ga watan Disamba shekara ta 1083 miladiya kenan. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban akai Ghazwatu Bani al-Mustalik. Ghazwatu Bani al-Mustalik an yi shi a cikin wannan wata na Sha'ban. Ghazwatu Badr al-Sugra shi ma an yi shi ne a cikin wannan wata na Sha'ban, duk da dai ba a kafsa yakin ba tsakanin musulmi da kafirai. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban aka farlanta zakatul fitri. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban aka haifi Abdullahi dan Zubair ibn al-Awwam a shekarar da aka yi hijira, kuma an haife shi a cikin watan Sha'ban. Shine farkon wanda aka haifa a cikin al'ummar musulmi a Madina bayan hijiran manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam.
Shine farko, shi yasa an yi farin ciki matuƙa da haihuwarsa, domin farin ciki mai girma kwarai, saboda a lokacin Yahuda suna cika baki suna nuna cewa sun yi wa musulmai mugunyar addu'a wai ba za su haihu ba. Duk wanda ya bar Makka ya zo Madina ba zai haihu ba. Haka suke ta faɗi, suna cewa wai saharnahum fala yuladu lahum walad, mun sihirce su ba za a haifa musu ƴaƴa maza ba. Kwatsam kawai sai aka haifi Abdullahi dan Zubair ibn al-Awwam wanda ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban akai Sariyatu Fadak a cikin shekara ta 6 bayan hijira. A cikin watan Sha'ban akai Sariyatu Turba shekara ta 7 bayan hijira, wadda Maki sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban akai Sariyatu Khudra a shekara ta 8 bayan hijira, wadda Maki sallallahu alaihi wasallam ya tura Abi Qatada. A cikin wannan wata na Sha'ban akai Ma'arakatul Husayd shekara ta 12 bayan hijira, wadda Kaka Ibn Amr Tamimi ya jagoranci sojojin yaki na musulmi. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban akai Ma'arakatul Jisr, an yi wannan yaki 23 ga watan Sha'ban shekarun hijira 13, wanda ya jagoranci yaƙin shi ne Abi Ubaid ibn Mas'ud al-Saqafi. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban akai Sariyatu Dumatul Jandali. Kuma a cikin wannan wata aka haifi imami na 12 wanda ake yawan jin sunansa a bakin ƴan Shi'a, wato an haife shi 15 ga watan Sha'ban shekara ta 252 ko kuma ta 256. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban Ibn Hazm Az-Zahiri ya wafati, ya rasu 28 ga watan Sha'ban shekara ta 456. Sannan dai har yau a cikin wannan wata na Sha'ban Ibn Kasir shi ma ya rasu, ya rasu 26 shi kuma ga watan Sha'ban shekara ta 774 bayan hijira. Sannan a cikin wannan wata na Sha'ban har yau dai, saboda a gane girman shi da kuma abin da ke dauke da shi na alkhairi, Salahuddin al-Ayyubi ya dawo da Madinatu Himsa dake ƙasar Suriya hannun musulmi. Bayan kiristoci sun kwace ta, ya karbo ta 21 ga watan Sha'ban shekara ta 559. Salahuddin al-Ayyubi, Allah ya kara masa yadda yayi wannan aiki. Sannan dai har yau a cikin watan Sha'ban masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sahabinsa dattijo Sayyidina Usman ibn Maz'un yayi wafati. Shine farkon sahabi da ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yayi wafati a Madina. Abdullahi dan Zubairu shine farkon wanda aka haifa, shi kuma Usman ibn Maz'un shine farkon wanda yayi wafati ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan an koma Madina. kuma shine farkon wanda aka binne shi a baki ilgarkadi wato makabartar bakiya
na'am
shi wannan sayyidina usman ibn maz'un yana cikin wanda suka haramta wa kawunan su giya tun zamanin jahiliya
na'am
shi bai taba shan giya ba
Allahu akbar
in aka tambaye sai ya ce la ashrabu sharaban yazibu aqali ni bazan taba shan abin da zai kwace min hankali ya tafi da shi ba wai da huku bi man huwa adna minni in je in sha giya hankali na ya rabu da ni yaro karami wanda bai kai ni shekaru da hankali ba wanda bai kai ni mutunci da natsuwa ba yazo yana kallo na yana min dariya ina aikata abin da bai dace ba lokacin da aka haramta shan giya da ya ji ayar sai ya ce taballaha Allah ya tsine wa giya kai canta karkana basari fi ya saki ban ni dama tuntuni idan zuciyata yana hararar cewa wannan za a haramta shi nan gaba to sannan a cikin wannan wata na Sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure sayyida Hafsa bint Umar ya aure ta kafin yakin Uhudu da wata biyu an yi auren da wata biyu aka yakin Uhudu sannan a cikin wannan wata har yau manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya enta Juwairiya bintul Haris bin Abi Dirarin kuma ya aure ta a cikin wannan wata na Sha'ban ya enta ta shekara ta 5 bayan hijira sannan kuma sai ya aure ta sannan a cikin wannan wata na Sha'ban aka haifi sibdu rasulillah
sallallahu alaihi wasallam
wa raihanatuhu as-sayyidu at-tahir ibn as-sayyidu at-tahir ibn as-sayyidatu at-tahira az-zahra al-batul bint sayyid al-wujud sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ash-shahid al-mazlum shaqiq al-hasan sayyida shabab ahli al-janna al-imam al-husayn alaihi salam a wannan wata ne aka haifi wanda Allah da manzansa suke kaunarsa muminai da bayin Allah suke kaunarsa kafirai da munafikai suke tsananin kinsa shine shugaban mutanen zamanin sa gabaki daya a zamanin sa shine wanda Allah ya fuso a ƙasa da sama a zamanin sa shi sharifi ne kuma sahabi kuma yana daga cikin shahidai kuma yana daga cikin almubashsharina lahum bil janna wanda aka yi musu bishara da shiga aljanna tun da ransu yazo a hadisi daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara mar yadda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila al-Husayn ibn Ali duk wanda yake so idanuwansa guda biyu su kalli fuskar dan aljanna a nan duniya to ya kalli Husayn dan Ali alaihi salam sannan an karbo daga Ya'la dan Murra cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Husainun minni wa ana min Husain
sallallahu alaihi wasallam
ahabba Allah man ahabba Husainan Husainun sibdun min al-asbat Husaini daga ni ne ni kuma daga Husaini wanda ya ki ni ya ki Husaini wanda ya ki Husaini ya ki ni wanda ya so ni ya so Husaini wanda ya so Husaini ya so ni
Allahu akbar
saboda haka Allah yana son wanda ya so Husaini Husaini jika ne daga cikin jikoki. An haife shi ne a Madinatul Munawwara 3 ga watan Sha'ban shekara ta 4 bayan hijira wanda ya daidai da 8 ga watan January shekara ta 626 miladiya kenan ala nabina wa alayhi salatu wassalam saboda ka wannan kadan ne daga cikin abubuwa da suka faru a cikin wannan wata na Sha'ban shi yasa ma idan wato watan Rajab ya kama sai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa
Allahu alaihi wasallam
Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'bana wa ballighna Ramadana
amin
Allah ka sa mana albarka a cikin wannan wata na Rajab
amin
da kuma watan Sha'bana
amin
sannan ka isar da mu watan Ramadana
amin
kuma babu watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumi
Allahu alaihi wasallam
da yawa a cikin sa kamar wannan wata
Na'am.
Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce.
Amin.
Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yubdiru wa yubdiru hatta naqula la yasumu. idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama azumi
alaihi wasallam
a cikin watan Sha'ban har sai mun ce oh ba zai sharuwa ba
na'am
ba zai sharu ba ranar sharuwa in ya dinga yi sai mun ce wannan ba ranar sharuwa sannan idan kuma ya kare ya bar azumin to bayan ramadana kenan bayan shawwal har sai mun ce ba zai azumi ba kuma ba zai azumi ba kuma sai mun dinga fadin wannan tace wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakamala shahran qattu illa ramadana wa ma ra'aytu aksara siyaman minhu fi sha'bana
na'am
ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika kwana 30 daidai ba ko 29 yana azumi sai watan ramadana ban taba gani ya yawaita azumi ba a cikin wani wata sai cikin watan sha'bana sannan abi salamata ya ce na tambayi sai da aisha Allah ya kara mata yadda
amin
an siyami rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nace
sai da ke gaya mana yaya azumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ta ce ka ne sumu hatta na qulu qad sama annabi alaihi salatu wasallam yana yin azumi hasi da kanmu mun ce oh yana ta azumi ba ranar sharuwa wayubdiru hatta na qula qad afdara sannan idan yayi bude baki sai mu ce oh ya sharuwa kuma ba ranar kama azumi walam arahu sama min shahrin qad aksara min siyamihi sha'bana ni ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumta wani wata ba da dai mafi yawa daga da ya kai wato azumin da yake a cikin watan sha'ban kana yasumu sha'bana kullahu illa qalilan yana azumtar sha'bana baki dayansa sai dai in kwanaki kadan an karbo daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda
amin
yace kila ya rasulullah an tambaye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ce da shi ayyu sawmi afdal a cikin azumi baki dai wani azumi ne yafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
sallallahu alaihi wasallam
sawmu sha'bana ta'ziman li ramadana azumin watan sha'ban da nufin girmama watan ramadana da ke zuwa
na'am
sai aka ce masa fa ayyu sadaqati afdal to a cikin sadaka kuma wanne ne yafi sai ya ce sadaqatun fi ramadana
sallallahu alaihi wasallam
yin sadaka a cikin watan ramadana wannan shine dalilin da yasa za a ji muna yawan bada fatawar cewa idan watan rabiul awwal ya kama to ai ta hidimin maulidi
na'am
ai ta yanka kaji tabaru zabira guna shanu raquma a soke su ai ta din kari guna ana sawa
na'am na'am
ba dan gadara bane dan farin cikin wanda ba dan shi ba da duk arna ne mu
sallallahu alaihi wasallam
idan mutum matarsa ta haihu ma yana yin sabon dinki
sosai
idan mutum zai aure ba yana yin dinki ba to idan aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan haihuwarsa ya kiyoyo dinki ne ya kamata kai in dai matarka ta haihu kai dinki 1 2 3 ko za ka yi aure kai dinki 3 5 to idan rabiul awwal ya zo dinki ne za ka
wannan ma har sha biyu yake
to ba inda iko ma da zai fi haka mai yafi idan kai sadaka cikin rabiul awwal ba laifi bane
na'am
amma kar ka mai da maulidi ya zama yayin lokacin sadaka
na'am
ka ji ga lokacin da ake sadaka nan ramadana shine ake da wannan bukata kowane lokaci yana da abinda ake hatta ibada da kake gani kowane lokaci akwai ibadar da Allah yake bukatar ta saboda haka ibadar da ake so a cikin Rabiul Awwal shine raye daren haihuwar shugaban halitta
na'am
sallallahu alaihi wasallam idan ramadana kuma yazo shikenan sai kaje asibiti kaje kai ta bada gudunmuwa kaje gidan marayu kaje duk inda zaka je kaje kai hidimar wannan kuma yake wa kai haka saboda an tambaye shi fa ayyu sadaqati afdal yace sadaqatun fi ramadana
na'am shehu wannan kamar bayanin nan da kuka yana nuni da cewa kenan kowane wata yana da ayyukan da kusan aka dan kike bance su da shi kenan
ware ba ma wata ba ai ko wace rana
na'am
haka nan kowane awa
na'am
sai dai ba kowa bane ya sani abinda aka fi sani shekara kowace shekara akwai abinda aka ke bance shekarar da shi
to
kowane wata akwai abinda aka ke bance watan da shi
na'am
yanzu misali kaga ai sallah ta fi kowace ibada
na'am
to amma akwai lokacin da za a buƙaci wata ibadar da ba sallah ba in ka ci a tun da sallah ta fi kowace ibada ni kodewa shi ma sallah zan yi
eh
To sai kai sallar lokacin da ba a karbe ta ba kuma.
Na'am.
Saboda komai yana da lokaci.
Na'am.
Kowane abu yana da lokaci. Haka nan karatun Alkur'ani.
Na'am.
Akwai zikirori karatun Alkur'ani zikiri ne amma akwai wuraren da zikirorin da ake so kai a wurin ba Qur'anin ake so ka karanta ba.
To.
Karka ce Alkur'ani shine Abdulluz Zikr.
Na'am.
Saboda haka ni ko ina ma Qur'ani zan karanta.
Eh.
Akwai yanzu misali an zo tahiyya. Karatun tahiyya.
Na'am.
Zikiri ne. Ka gane ko tasbihi da ake yi a ruku'u zikiri ne tasbihi da ake a sujjada zikiri sai ka ce a ni kawai tunda dai alqur'ani shi yafi kowane zikiri idan ne ruku'u zan karanta qul huwallahu idan ne sujjada kuma zan karanta inna adainaka kaga saboda haka haka yake shi ma watan rabiul awwal to a nuna farin ciki sosai har makiyan annabi su gane cewa
sallallahu alaihi wasallam
watan haihuwansa ya kama sallallahu alaihi wa sallam to daga nan kuma idan watan ramadani ya zo to shi kuma sai kai ta kokarin taimakon marayu talakawa miskinai makafi kutare guragu marasa lafiya kai ta zuwa asibiti kai ta raba kyaututtuka iri Allah yana san haka yana da kyau sannan an karbo daga Abi Huraira Allah ya kara mar yadda
amin
daga Usama ibn Zaid yace qultu ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam
wata rana na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace da shi inni araka tasumu fi shahrin ma la araka tasumu fi shahrin ma tasumu fihi ni ina ganin ka kana yin azumi a cikin wani wata bana ganin kana yin azumi a cikin wani wata kamar yadda kake a cikin sa sai annabi alaihi salatu wasallam sai yace da ni ayu shahrin Usama ibn Zaid ga yamin wani wata ne kaga ina yawan azumi ciki qultu sha'ban sai nace watan sha'ban muna sai yace da ni sha'ban baina rajab wa shahr ramadan sha'ban wanda yake tsakanin rajab da watan ramadan nace kwarai yace yaga fulun nasu anhu mutane suna rafkana ga barin sa mutane suna girmama rajab amma ba su san darajar sha'ban ba sai su ta harin ramadan ba su san cewa wannan wata na ne ba sha'ban wata na ne Ar-Rajab shahrul lahi wa Sha'ban shahri wa Ramadan shahru ummati.
Na'am.
Watan Rajab watan Allah ne, Sha'ban wata nani, Ramadan watan al'umma nani. Bisa san cewa a cikin watan Sha'ban aka saukar min da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ba.
Na'am.
Wanda akan haka ne muke so mu magana a cikin wannan wata akan falalar salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabi ce ya gafulun nasu anu mutane suna rafkana ga barin sa ba su san cewa turfa'u lahu amalul ibadi ba ana daukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah
na'am
fa uhibbu alla yurfa'a amali illa wa ana sa'imun
na'am
ni kuma ba na so a daukaka aiki na sifa ce da azumi a baki na
na'am sallallahu alaihi wa sallam
Usama to yace qultu sai nace araka tasumu yawmal isnain wa yawmal khamis wala tada'ahuma sannan duk da haka ina ganin ka kana yawan yin azumi litinin da alhamis baka bari sai yace inna amal ibadi turfa'u fihima sani cewa ana daukaka ayyukan bayi a cikin litinin da alhamis fa uhibbu alla yurfa'u amali illa wa ana sa'im
sallallahu alaihi wasallam
ni ina so a daukaka ayyukana da azumi a baki na
sallallahu alaihi wasallam
to haka sha'anin shi watan Sha'ban yake yana da falala da yawa kwarai da gaske kuma sannan shi wannan wata na Sha'ban ɗaya ne daga cikin watanni 12 wanda Allah tabaraka wataala ya hukunta su ya kaddara su ya tabbatar da su tun Lauhul Mahfuz kuma tun lokacin da Allah tabaraka wataala ya halicci sammai da ƙasai ya tabbatar da waɗannan watanni 12 yana fadi cikin suratul tauba aya ta 36 yake cewa inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran
bismillahir rahmanir rahim inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم
الله أكبر
صدق الله العظيم Wato Allah tabaraka ta'ala yace ku sani cewa kididdigaggun watanni a cikin kowace shekara a wurin Allah wato watanni 12 ne
Na'am
eh watanni 12 ne farko al-Muharram karshe Zulhijja kuma sayyidina Umaru Allah ya kara mar yadda shine farkon wanda ya sanya al-Muharram ya zama shine farkon wata a cikin watanni 12 nan na musulunci
Na'am Allahu ta'ala
wannan lissafi na kididdiga na waɗannan watanni 12 ya tabbata fi kitabillahi a cikin Lauhul Mahfuz yawma khalaqas samawati wal arda tun ranar da Allah ta'ala ya halicci sama da ƙasa
na'am
wato al'amari ne tabbatacce tun lokacin da aka halicci ajramu da azmina
na'am
halittu masu jiki da kuma buguguwa
na'am
zamani minha a cikin waɗannan watanni 12 arba'atun hurum akwai wato watanni guda hudu masu alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun mutawaliyat zulqa'ida zulhijja almuharram wa wahidun fard
na'am
wa huwa rajab
na'am
guda uku a jere suke zulqa'ida da zulhijja da almuharram
na'am
kwaya ɗaya kuma a kebe yake shi kadai ne shine rajab to wannan wata watan sha'ban qattasha aba baina rajab wa ramadan ya tattaro alkhairai dake tsakanin Rajab da kuma alkhairan dake wurin Ramadan ya dunkulu ya karbo su shine watan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fadi annabi ya fadi a hadisi ar-rajab shahrullahi wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati kuma shine watan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata na sha'ban bayan azumi da ake yi akwai salloli da ake na nafilfili
na'am
daren farko ana so bawaye sallah nafila raka'a 12
na'am
mace ko namiji
na'am
raka'a 12
ko daren farko ran da aka ga watan koko
eh
daya ga watan
ah shine ranar da aka gani mana
na'am
na'am idan aka ga wata to sai kai sallah da daddare raka'a 12
na'am
eh kowace raka'a bayan Fatiha sai a karanta qul huwallahu 15
na'am
duk wanda yayin wannan sallah to yuktabu fi sahaifi a'malihi asharatu alafi hasanatin wa tumha anhu misluha min sayyiati
na'am Allahu akbar
wato idan mutun ya sallaci wannan sallah a daren farko
na'am
na watan sha'ban raka'a 12 kowace raka'a ya karanta Fatiha daya qul huwallahu 15
na'am
to za a rubuta a cikin takaddun ayyukan salada 10,000 sannan za a shafe masa a cikin kurakuransa laifi 10,000
na'am
to daga nan sai mutum kuma ya ci gaba da kokari ya shirya akwai wani dare a gaba kuma ana kiransa Lailatul Bara'ati
na'am
sunan daren kenan Lailatul Bara'ati
na'am
daren da ake budget na dukkan abin da bayi za su samu
na'am
wannan dare yana kamawa ne 15 ga watan Sha'ban al-Mu'azzam
na'am
saboda haka ana yin sallah raka'a 100
na'am
sallama 50
mm
raka'a 100 sallama 50
mm
sannan ana karantawa a cikin kowace raka'a Fatiha daya qul huwallahu 10 kowace raka'a qul huwallahu 10
na'am
zai kama qul huwallahu nawa kenan 1000 ko
wallahu 1000
an rawaito daga zinnunil misri Allah ya kara mar yadda yace man salla lailatul bara'ati wanda ya salla wato daren nisfu sha'ban shi ake kira lailatul bara'a
na'am
isnai ashara raka'atan wato nafila raka'a 12 ya qara'u fi kullin minha ba'da al-fatihati al-ikhlas 50 marra kowace raka'a yi kokari bayan fatiha ya karanta qul huwallahu 50 yajidu sawaban mi'ati raka'atin zai samu ladan raka'a 100.
Na'am.
A gani ko? Ya rage abin nan din kenan.
Na'am.
Sannan an rawaito daga Sultan al-Muwahhidin. Wani babba daga cikin shehunan Sufai.
Radiyallahu ta'ala an.
Yace man salla lailatul bara'ati raka'ataini wanda ya salla daren nisfu sha'ban raka'a 2 ya qara'u fi kullin minhuma ba'da al-fatihati al-ikhlas 500 marra ya karanta a cikin kowace raka'a bayan fatiha qul huwallahu 500 wal mu'awwazataini marratan ya karanta falaki da nasi daidai yajid sawaban mi'atin wa isnai ashara raka'atan to zai samu ladan raka'a 112 wa yazidu sawabul mu'awwazatayn sannan zai samu karin lada na falaki da nasu dai summa yajidu ba'da salami sannan bayan yayi sallama sai ya sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yad'u bi hadha ad-du'a'i sai ya roki Allah da wannan addu'a yace sajada laka wajhi wa khayali wa amana bika fuadi wa aqarra bika lisani wa ha'ana bayna yadayka ya azima kulli azimin igfir zambiyal azima fa innahu la yaghfiruhu ghayruka ya azim allahumma sajada wajhi alfani liwajhika albaqi ilahi la tuhriqanna wajhan kharra laka sajidan uaffiru wajhi fit turabi liwajhi sayyidi wa haqqi liwajhi sayyidi an tu'affara alwujuh lahu
amin
to daga nan sai ya zauna idan ya zauna sai wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan addu'a Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan min ash-shirki bariyan la kafiran wala shaqiyan
amin
shi zai karanta Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan min ash-shirki bariyan la kafiran wala shaqiyan
amin
Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan min ash-shirki bariyan la kafiran wala shaqiyan
amin
to daga nan sai karanta a daren nisfu sha'ban din a wannan dare sai karanta wannan addu'a Allahumma ya zalmanni wa la yumannu alayka ya zal jalal wal ikrami
amin
ya zat dawli wal inami
amin
la ilaha illa anta
amin
ya zahara al lajina wa ya jar al mustajirina
amin
wa ya sarikh al mustasrikina
amin
wa ya ma'man al khaifina
amin
wa ya dalil al mutahayyirina
amin
wa ya giyas al mustagisina
amin
wa ya arhamar rahimina
amin
Allahumma in kunta katabtani fi ummi al kitabi indaka shaqiyan faqiran famhu anni shaqawata
amin
wa asbitni indaka sa'idan ganiyan
amin
wa in kunta katabtani fi ummi al kitabi indaka mahruman muqattaran ala rizqi famhu anni hirmani wa taqatiri rizqi
amin
waktubni indaka ganiyan muwaffaqan lil khair muwassa'an ala rizqi fa innaka qulta fi ummi al kitabi yamhu Allahu ma sha wa yusabbit
amin
wannan shine addu'ar da ake karantawa to alhamdulillah yan uwa lokaci yana hararan mu zamu dakata anan sai idan Allah ya kai mu zamu ci gaba daga inda muka tsaya mu fadi sauran fa'idodi na wannan wata sannan shi wannan dare daren nisfu sha'ban saboda girman sa yana da suna sun kai kusan 20 da wani abu duk zamu ambata kuma mu fadi abin da yake cikin sa bi haulillahi tabaaraka wa ta'ala wa qudratihi wa aunihi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kum mugisal lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya mallalahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya mallashi bi alwaqan wala niddu antal giyasu likulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya mallalahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wa la yanaluhum nasabun wa la hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
وعجبهم غلب الإله كدندنا وعجبهم غلب الإله كدندنا وعجبهم غلب الإله كدندنا
وعجبهم غلب الإله كدندنا
إمامنا hamidin hamidal ilaha adadiha
bin turi
la hamidin hamidal ilaha adadiha
bin
turi la yubdala talima sallu alayhi wa
sallimu
taslima wa ala sajjatuhu wa kanqilar fayi
wa
ala sajjatuhu wa kanqilar fayi
wa
ala sajjatuhu wa kanqilar fayi allahumma yazahu bidhaka majmai اللهم يزهو بذاك المجمعي
ولا
له جلبا ولا تعليما اللهم يزهو بذاك المجمعي
ولا له جلبا ولا تعليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه
وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا
عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما